abonnés à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a kodiyo shi a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku salama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake Benin Yamai. Shirin wanda a cikin sa za a ji cewa a Najeriya zaben shugabannin jam'iyyar PDP a matakin jihohi ya bar baya da kura a jihar Adamawa. Inda wasu magoya bayan jam'iyyar ke zargin cewa ba a yi musu adalci ba. Har yanzu dai a tarayyar ta Najeriya za a ji wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Maina Kena ya yi da ɗaya daga cikin mukarraban tsohon gwamnan Borno Sanata Alimu Du Sharif game da buƙatar tsohon gwamna ta neman shugabancin jam'iyyar APC mai mulki. A jamhuriyar Nijar kuma za a ji matsalolin da wasu matan karkara ke fuskanta a yankin da magaram. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma sharhin jaridun Nijar. To amma fa sai bayan an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. General Colin Powell, bakar fatan farko da ya taba rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka, kanin tsohon shugaban kungiyar manyan hafsoshin sojan Amurka, ya rasu a jiya Litinin da cutar COVID-19, ya mutu yana da shekaru 84 a duniya. Iyalansa sun sanar da rasuwar nashi ne a wani sakon Facebook da yake cewa, "Mun yi rashin dattijo, kuma abin kaunar mu gashi miji, uba, kaka, kana gurzon ba a mulki." Iyalan nashi sun ce Powell ya samu cikakken allurar rigakafin COVID-19, sun kuma gode wa ma'aikatan asibitin kasa na Walter Reed a wajen gundumar Washington da irin kyakkyawar kulawa da suka bashi a kwanakinsa na ƙarshe. Powell ya kasance babban jami'in diplomasiyyar Amurka daga shekarar 2001 zuwa 2005 a wa'adin farko na mulkin gwamnatin shugaba George W. Bush. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira Powell da mai kishin kasa da bai da tamka, wurin karamci da mutunci. Babban wakilin Amurka a Afghanistan Zalmi Khalizad ya yi murabus a kan mukaminsa kasa da wata biyu bayan da Amurka ta yanke shawara mai tsarkakiya ta janyewa daga Afghanistan. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ne ya sanar da murabus din Khalizad a wata sanarwa a jiya Litinin, yana mai cewa mataimakinsa Thomas Ross shine zai maye gurbinsa. Ya ce, "Ina miƙa godiya ga aikinsa na shekara da shekaru ga al'ummar Amurka," inji Blinken. Khalizad ya kasance wakilin Amurka na musamman a Afghanistan shekaru uku da suka shuɗe, inda ya aiki a ƙarƙashin shugaba Joe Biden da tsohon shugaba Donald Trump. Kafin nan ya yi aiki a matsayin jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya da Iraki da kuma ƙasar Afghanistan a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasa George W. Bush. Wasu 'yan adawar Rwanda sun mutu a wani yanayi mai ban al'ajabi a ciki da wajen ƙasar, lamarin da ya haifar da fargaba a cikin 'yan shekarun nan. A ranar 14 ga watan Satumba an harbe wani tsohon jami'in soja mai suna Rebukad Karamingigo yayin da yake tuki zuwa kasar Mozambique. To a cikin shekarar 2016 ne Karamingigo yake fada wa hukumomi cewa ana yi wa rayuwarsa barazana. A farkon watan Satumba wani shahararren mawakin zamani Jean Poli shi ma ya mutu yayin da yake tsare a hannun hukumomi bayan da hukumomin suka ce sun kama shi yana shan wani abin maye. A cikin watan Fabrairu an ciro wani dan adawa Saif Bamfuriki a cikin motarsa, aka harbe shi har lahira a Afirka ta Kudu a cikin abin da 'yan sanda suka ce fashi da makami, amma 'yan Rwanda da dama sun ce an auna dan gudun hijirar ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu da Washington da Beijing suka amince bisa ka'ida, shugabannin su biyu za su yi ganawa ta yanar gizo kafin ƙarshen shekarar 2021. Masu sharhi sun yi saɓani a kan ganawar tsakanin shugaba Joe Biden da Xi Jinping cewa ita ce hanya ɗaya tilo da za ta kyautata dangantakar Amurka da China da ta yi tsami. Wasu masu sharhi suna ganin ganawar za ta kwantar da ƙura. Wasu kuma da suka tattauna da sashen harshen China na Mandarin na muryar Amurka sun musanta cewa taron shugabannin biyu na sake fara tattaunawan aiki tare zai zo da ƙalubale a kan manyan batutuwa da kuma dadaddin tankiya da ke tsakanin ƙasashen biyu. Ivan Medeiros, shehun malami ne a sashen karatun harkokin kasashen waje na Jami'ar Georgetown, kana babban mai baiwa tsohon shugaba Barack Obama shawara akan yankin Asia Pacific, ya faɗa cewa shugabannin biyu su ne za su iya fara buɗe hanyar tattaunawa tsakanin kasashen. A ranar 6 ga watan Oktoba, mai bada shawara akan tsaro a fadar White House, Jake Sullivan, da takwaransa na China kuma babban jami'a hukumar zartarwa da harkokin kasashen waje Yang Jiechi, sun yi wata ganawar sa'o'i 6 a Zurich, babban birnin kasar Switzerland. A ƙarshe, ajiyar Litinin ma'aikata a ƙasar Haiti sun yi yajin aiki domin ƙalubalantar taɓarɓarewar sha'anin tsaro a ƙasar, lamarin da ya janyo hankalin duniya akan ƙasar sanadiyar yin garkuwa da wasu 'yan wata ƙungiyar yaɗa addini ta Amurka da ke aikin jinƙai a ƙasar. Titunan babban birnin ƙasar Port-au-Prince sun yi shiru ajiyar Litinin yayin da ma'aikata suke zaune a gida domin bayyana rashin gamsuwarsu da taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Ajiya Litinin fadar White House ta ce hukumar FBI tana nan tana kokarin gano masu yada addinin domin kare lafiyarsu. Sakatariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ta ce shugaba Joe Biden yana samun karin bayani lokaci-lokaci akan kokari da FBI da ma'aikatar harkokin wajen Amurka suke yi. An kulle yawancin kasuwanci da makarantu a jiya Litinin a kasar Haiti, haka zalika motocin sufurin jama'a suka daina aiki.
Da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Adamawa suka koka game da sakamakon zaben shugabannin da aka yi a matakin jihar, domin a cewarsu ba a yi musu adalci ba. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa, Salisu Muhammad Garba.
Da alamu dai na nuna wa zaben ya baro baya da kura, inda aka gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar PDP a matakin jihohi a jihar Adamawa, domin kuwa wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar sun ce ba su amince da wannan zaben ba. Akasari ma dai zaben ba a yi shi bisa ka'ida ba, ko kuwa dai an yi taron shan shayi. Senator Dinye Doye shi ne dai wanda ya shugabanci gudanar da zaben a jihar Adamawa, wanda ya ce ya ji daɗi kwarai, ya yi murna da yadda masu zaɓe suka gada ƙuri'unsu cikin ladabi da kuma biyayya, wanda kuma yayi musu godiya da kuma fatan alkhairi.
And on behalf of the National Executive Committee of our dear party, appreciate all of us who have gathered here today, Executive Committee of our dear party in Adamawa State.
Dr. Umar Ardo jigo ne a jam'iyyar PDP amma kasa gabaki daya, kuma tsohon dan takarar gwamnati ne a jihar Adamawa a gargashin tutar jam'iyyar PDP, wanda yace wannan zabe ba yi shi bisa ka'ida ba, kuma dai ba za su lamunci yadda aka gudanar da zaben ba. A halin yanzu dai suna jiran su ga yadda makomar jam'iyyar PDP za ta koma a jihar ta Adamawa.
Abun da ya faru a yola yau wai a sunan Congress shine wanke kashi da fitare. Dama ba wai sun zo a kan ga'ida ba ne. In ka tuna har kotu muka kai su members na caretaker committee, wanda suka yi zaɓe su ne suka yi zaɓe, su ne kuma wanda aka zaɓa su ne suka yi komai da kansu. So yanzu aka ce an mai da su. Wato abin da ya faru shine ana so a dawwamar da zalunci da ƙarya da rashin bin doka ya kasance shine tafarki na siyasarmu.
Alhaji Hamza Madagali, wanda ya kasance sakataren tsare-tsare na jam'iyyar PDP na jihar Adamawa, shi kuwa cewa yayi wannan zabe an yi shi bisa ka'ida. In kuwa mutum zai kalubalanci wannan zaben, to ya kamata dai ya tanadi shaida.
Duniya sun shaida cewa tun da muka fara zabe daga nan anguwanni har zuwa ƙananan hukumomi ka zo muka gudanar na jiha, duk duniya sun shaida cewa mu za mu kuma mun yi su bisa ka'ida, bisa dokokin jam'iyya. Amma kasan mai magana, mutum yana da incin sa ya faɗi duk abin da ya kamata. Amma ya kamata in mutum zai faɗi magana ya tabbatar yana da hujjan cewa me dalilin sa na cewa ba a yi zaben bisa ka'ida ba.
To kuma ta yaya wannan takaddamar zai kawo wa talakan jihar Adamawa da ribar demokradiyya a gargashin tutar jam'iyyar ta PDP? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Adamu Babikwai, malami ne a kwalejin horar da malamai a nan jihar Adamawa, kuma masanin al'amura yau da kullum, wanda ya ce
in muka duba a zabubbukan da aka yi na shekaru 2017 akwai waɗanda suka kaurace a Adamawa, ai su waɗannan jagororin an ba su ne su yi kyateka su yi ƙonƙoriya, amma kuma daga baya suka zauna suka canza zani suka koma kuma su ne ka zama jagorori. To amma alal haƙiƙa abinda dai ya bayyana a zahiri, mu da muke hange daga nesa kusan zan ce an yi zaben nan lami-lami.
Abin jira dai a gani shine yadda makomar wannan takatirka za ta koma. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka, daga Adamawa a Najeriya.
To a yanzu dai muna kan batun siyasar ta tarayyar Najeriya, inda wani bangare tsohon gwamnan Borno Sanata Ali Modu Shariff da a halin yanzu ke neman shugabancin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, wanda idan aka yi la'akari da cewa gwamnan Yobe mai Malabu ne da ke zama shugaban kwankwariya na jam'iyyar a halin yanzu, shi ma daga shirin arewa maso gabacin Najeriya yake. To anya wannan ba zai zama koma baya ga takarar Ali Shariff din ba? Tambayar kenan da wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Maina kenan ya yi wa ɗaya daga cikin mukarraban tsohon gwamnan na jihar Borno, Sanata Dan Jumala dan majalisar dattawa daga jihar Filato, ga kuma abin da yake cewa.
Kai ma ka ce riko, wannan zaɓe ne zai riko daban, zama jinjin na zaɓe daban. So wannan ba za ta taso ba. Ko ta taso ne ma Ali Shariff na da isasshen magoya baya duka faɗin ƙasar nan da za su yi masa aiki ya nasara.
Sanata Dan Jumala, me yasa kake ganin dole ne sai Sanata Ali Shariff ne yake da cancanta na jagorantar jam'iyyar?
Wannan kai ne yanzu ka ce akwai rigingimu, akwai rashin zaman lafiya a wurare daban-daban. Wannan ai challenges ne wanda zai bukace kwarere wanda yana da experience. So wannan lokacin da muke bukata experience na shi. Kashin gaskiya halin da APC ta samu kanta in ba wai an samu kwareren dan siyasa, nasashen dan siyasa wanda ya taba yi an gane ba. Akwai wurare da yawa da akwai rashin jituwa. Jihohi da yawa suna da rashin jituwa da rashin gamsuwa sakamakon zaɓuɓɓukan da aka yi. Ɗan ba wai an samu wani sayayye, wani ficece, wani karɓe da adadi wanda zai tsaya ya haɗa kan mutane ba, to gaskiya ya ba za ta yi nasara ba.
Sanata Dan Jumala, me yasa kake ganin dole ne sai Sanata Ali Shariff ne yake da cancanta na jagorantar jam'iyyar?
Ya taba yi hai, ya yi gwamna, ya yi minority leader, an ka tuna, ya rike mukamin da yawa. So shi ne kadai zai iya haɗa jam'iyyar ke tabbatar da nasara.
Mu ɗauki rigingimin da APC ke fama da shi a jihohi kusan a ko'ina cikin Najeriya. Ta yaya kake ganin jagoran, wato shi wannan gwani naku, zai tunkari wannan jerin kalubale?
An san da yana faruwa haka. Abin da nake so ka lura shi ne yawancin shugabannin jam'iyyar a jihohi gwamnoni ne, kuma Ali Shariff dan wansu ne tsohon gwamnan, wanda amma da wani sharri, amma da wani alheri, amma da wani martaba na ofis da su sun san yare su. Na farko kenan. Na biyu, Ali Shariff ya yi shugaban mara rinjaya a Senate. Yana da experience, kuma na san mutum ne wanda ya saba gaba, ba shi da juya. Kusan kowa ne zai iya fuskanci shi da faɗa mai nuna mai gaskiya.
Sanata Dan Jumala ɗan majalisar dattawa daga jihar Filato kenan a hira su da Hassan Maina kenan a Abuja. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda duk da faditashin da gwamnatoci da masu hannu da shuni ke yi na ganin an sauƙaƙa wa mata, musamman ma na karkara, raɗaɗin matsalolin da suke fama da su, ana iya cewa har yanzu akwai sauran rana a kaba, musamman ma idan aka yi la'akari da koke-koken da ake samu na matan a kodayaushe. Matan wasu ƙauyukan da magaram na daga cikin matan jamhuriyar Nijar da ke kokawa da matsaloli barkatai, kamar yadda za a shi ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Tamar Abari daga da magaram.
Mafi yawan kungiyoyi na duniya da masu hannu da shuni da ma gwamnati na karkata akalar ayyukansu ne wajen taimaka ma mata, musamman ma na karkara, la'akari da yadda matsaloli suka baibaye su. Koda kuwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranaku daban-daban don matsalolin mata, musamman ma na karkara. Wasu matan karkara da na yi hira da su sun bayyana min yadda matsaloli suka sanyo su a gaba.
Rabu sunana daga ƙauye.
To, me kika kawo?
Gata. Dimniya.
Me yasa kika kawo nan dimniya?
Wallahi matsalar ta fana ka dimniya. Matsaloli duka na rashin abinci ne.
Sunana Fatima Zahra, garin Daudu. An Allah ya sa da raban mu a yi wajen mu. Jihar garin Daudu akwai mu matsaloli. Gwamnati abin da muke so su taimaka mu, mu garin mu ban mu da wuta, ban mu da ruwa bai ishe mu ba. Hanyar mu ba gyara.
Asad daga Kaunaki muna da matsaloli mun abincin wannan hekin nemo shi rahin wannan hemin je wata kasa mu doko ruwa
suna na Umira kamar wata likita muna so a gyara mu kuma muna da matsalar ta hunoni kamar ta hannun muke da gwamnati muke so ta kama mu raqiya daga ina ake raki daga kauye kai matsaloli diya ma ko yanzu dai shi ya kado ni ma daga cikin gida yarun ma muna so shi ma a kama mu tunda kauye mu yanzu a zamna muke tebun wannan karan gadabebe ya hana mu wa
suna na zuwa daga kauye matsala kai muna da matsaloli da yawa ba ai ba amfani yanzu haka wannan zan wace maka yi wata tsuntsiya wata yakuwa maka hihu maka kuma kawo shi ma ta sai bata sai ba muna da likita amma babu kayan aiki yau a ruwa ma gaskiya bai shi mu ba sosai muna da lakwat muna neman ilimin yare
hukumar da ke kula da mata da yara kanana wato promotion de la femme ita ce ke da nauyin kula da matsalolin na mata Hajiya Ummul Mu'minuna Mataimakiyar daraktan hukumar ta bayyana mun irin abubuwan da hukumar ta suke yi.
To akwai agaji da dama wanda ake yi musu kamar misali yanzu zan baku a garagumsa an musu taimako yanda ya kamata. Fini da fawo sun doki nauyi su an kai musu tahuna ta nika an kai musu tahunoni na sirye da mashinoni su saka gujiya na markade da hiddamai. Muka je muka ba matan horo yanda za su yi gurfamankin da su yi aiki da wannan kayan da aka yi musu.
Hukumar ta koka da rashin shirya ma matan karkara sallar su a bana sanadiyar rashin tallafi na masu hannu da shuni kamar yadda suka saba kama musu a baya. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
To karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan Ocean Murya Amurka dake Benin Yamai. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya samu mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu da suka hada da amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa dake Benin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana samun mu a Alpha Radio dake Birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kodi zai gabatar da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma
kitina barki ta gaba da fita Allah wa daran mai ta dota da waɗanda suke da jahota hakanan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da ta
masu rai assalamu alaikum barka da kasancewa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
komi kaman a ƙasa kawai sai yake to ga rogo ma sai da yake kusan 300 tiya komi yayi tsada yanzu bangaren abinci da masara shinkawa shinkawa ce ma mai dama-dama a cikin sha'anin
talaka sai rasa inda sai kuma roƙon gwamnati ta duba dan Allah ta taimaka ta sassauta ma talaka
inda muke zuwa guri ne inda ake satar mutane kuma ana kashe su shi yasa muka tsorata ba ma iya zuwa mu sayo
wato akwai abin da dama gwamnati ta saba yi shine a tsaye da mutane wato abinci a farashin da rahusa
masu rayuwa yau shirin na Jamhuriyar Niger inda al'ummar kasar ke kokawa kan yanayin tsadar rayuwa musamman kayayyakin abinci a dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ce na sasamu
madalla masarar da cewa damuna ta yi nisa kuma kaka ta kunno kai amfanin gona ya fara zuwa gidaje farashin kayayyakin abinci na ci gaba da hawa a kasashen Afirka ta yamma musamman irin su Najeriya da Jamhuriyar Niger da sauran kasashe makwabta al'amarin da ke kara jefa rayuwar al'umma cikin mawuyacin hali yanzu haka dai ƴan ƙasa masu raunin tattalin arziki sun fara kuka a Jamhuriyar Niger game da yanayin da aka shiga na tsadar rayuwa musamman al'amuran da suka shafi farashin kayan abinci tare da yin kira ga mahukunta su dauki matakan sassauci kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na musamman da abokiyar aiki Tamar Abari ta hada mana
a wannan lokaci da ake ciki kayan masarufi da abinci a kasuwanni sun yi tashin goron zabi abinda ya kai kowa yake kokawa musamman ma masu karamin karfi
ina Abdulsalamu da magaran to gaskiya wannan abubuwa kaman talaka ka shine komi yake kare a kai shi kuma komi kaman a kasa kawai sai yake to ga rogo ma sai da yake kusan 300 tiya dal masara ita ce da wannan gidan kowa ana cinta ita ma ne ta kai jika da 50 a yanzu ma ne ba wuri da kai jika 30 shinkawa tsara gare ta talaka bai iya cinta yanzu kaka ne muke ci kuma amma aika kuka abin cha din ja kan sabkai kara hawa yake
sunana Vivi
Malam Isufu mai waki na kungiyar masu sai da cimaka a nan da magaran yace al'amarin na bana ba a saba ganin irin sa ba
gaskiya abu ne mai tsoratarwa da yawa wanda yake ko da lokacin da aka yi shekarar yunwa ba a yi irin wannan tsadar abincin ba duni da kauye ko ina ga baki daya domin a lokacin da aka yi yunwa babu to yanzu ko akwai amma tsada ce Allah ya kawo sanadiyar abin da ya kawo mana tsadar abinci anan kamar cikin jihar da magaran ko kuma cikin Niger ita ce makwabciyar mu Najeriya muna zuwa Najeriya muna sayarwa masara muna sayarwa kaura muna sayarwa hatsi da kuma irin su waken suya da sauransu su irin garin alabar duk wani abin nau'i na abin abinci kan namu kan na dabobi to muna zuwa Najeriya muna sayarwa Allah subhanahu wataala sai ya dora mu Najeriya makwabtan mu suke shiga cikin bala'i sannan mu inda muke zuwa muna sayo abincin nan hasali ma yanki ne wanda kowane yanki tsoratarwa a yanzu tunda babu tsaro a wajejen nan inda muke zuwa guri ne inda ake satar mutane kuma ana kashe su shi yasa muka tsorata ba ma iya zuwa mu sayo sannan kuma koda mun tafi su ma manoman ba a bar su sun yi noman da za su saida mana abincin da sauki ba barantana mu sayo mu kawo ma mutane sauki mun maida hankalin mu zuwa kamar yamai sayan masara yamai din nan ba su suke noma masara ba su ma sayo musu ake daga Burkina Faso zuwa Mali har Senegal suna daukowa su kawo yamai daga nan da magaran da irin samaradi mu je mu to kaga akwai tsadar kudin mota sabanin nisan guri da Najeriya
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da wadan sunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka
ko a nasu waje kungiyoyin hararen hula menene nasu na ganin talaka ya san ana yi a irin wannan lokaci Amadu Dankwari mamba ne na kungiyar Orkoni mai sa ido a irin wannan lamari
to mu musamman na kungiyar hula amma fiyonci kira ne muke yi ga yan kasuwa kuma ga gwamnati yan kasuwa wanda suke tafiya su je su kawo abincin nan ya kamata eh kasu tsawala kasu nemi riba mai abin ga riba wata tsauci kima shi kuma gwamnati ya kamata ya sa ido da da yake shigowa tukwanan kuma ya ci gaba da wannan sai da abinci da rafusa
to baya da irin wannan kira kamar babu wani abu da kuke yi na game da irin wannan matsala ta tsadar rayuwa a wannan kungiya ta
abin da muke yi shine kaman kin san a da gwamnati yana yin abin da ake ce mishi sa ido ga kudin da ake saida abinci to yanzu da ke gwamnati da yi mu ne muke wayarwa da yan kasuwa kai ya zamanto an sun kawo abincin nan ji tausayin talakawan kasu sa riba mai tsauyin da abincin zai kai ya yi tsada
a kodayaushe maganar hukumomi ba ta wuce talaka ya gani a ƙasa inda suke daukan alƙawurra na magance matsalolin al'ummar da ta zabe su. Abdurrahim Balarabe shine babban magajin gari na da'irar Damagaram.
Wato abu kai abin da dama gwamnati ta saba yi shine a tsaye da mutane wato abinci a farashi mai rahusa. Kuma kin ga a yanzu ko ana yin shi a ko ina a cikin wannan attanan garin Damagaram akwai ne ake cewa an yi premier phase wato zagaye na farko inda kowace community da aka yi dan 70-70 na hatsi aka aje wannan dan a taimaka mutane musamman a cikin lokacin da ake kokowa na noma kin gane ko yanzu kuma akwai deuxième phase da tana ta yi ita ma ana ba mutane albuman take suwa da tsada ta kare farashin shi kuma ta sida ma talakawa da aradan talakan nan su samu sauki wani sulare kuma wanda aka samu kawo matsaloli amma na ambaliyar ruwa ne amma na waɗansu matsaloli ne to kuma nan gwamnati agaji ne take kawo taimako ne take kawo banda ita kuma akwai masu hannu da shuni su ma kowanne suna kokari bakin gurgurdo kuma dole ne ma ayi amfani da wannan damar mu gode ma duka waɗanda suke taimaka mana a cikin irin wannan halaye wato kungiyoyi na duniya masu na kungiyoyi da na majalisar dinkin duniya da kuma na kasashe daban-daban kuma kungiyoyi daban-daban da na ECOWAS da na tarayyar Turai wanda suke taimakawa a cikin irin wannan halaye wanda talakawa suka shiga cikin su kenan duk da wannan kuma ya kamata mutane mu dinga amfani da hankalin mu wannan ruwan da yake nan kasa to mu tangwalo shi mana mu yi amfani da shi mu yi albarkatun duk abin da muke so mu noma kasar mu tana da albarka kasar mu tana da arziki duk abin da ka shuka ni jirgin ya fito
na saka ya hukumar da ke kula da daidaita farashin kayayyaki a kasuwanni wato Antando Commerce dan jin ko menene suke yi a wannan gaba sai ne Kicibus da babban daraktan hukumar yana cikin sauri na amsa kiran gwamnatin jiha zuwa wani babban meeting
a jaje cikin kada zalunci mai za ka bada a cikin yanci
to Allah ya kyauta masare da haka shirin yan kasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman ita Tamar Abari Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
mulkin kai ba kan kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su
to madalla yanzu kuma ga su ne mun mun bar ma dauke da sharhi jaridin Niger
fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Sahel wacce ta ruwaito cewa jakadan Rasha mai ofishi a birnin Bamako na kasar Mali yayi wani rangadi a jamhuriyar Niger inda suka gana da shugaban majalisar dokokin kasa yana ta ce bayan wannan tantaunawa da Sani Umaru jakada Igor Gromyko ya bayyana cewa ya zo ne dauke da sakon shugaban majalisar tarayyar Rasha akan bukatar hada karfi don murkushe ta'addancin da ya addabi yankin Sahel a cewar sa Niger da Rasha ra'ayin su guda akan batun yaki da ta'addanci saboda haka wajibi ne a dauki matakan murkushe yan ta'addan da suka addabi yankin Sahel duk wanda cewa aiki ne jawur da ke bukatar kashe makudan kudade jaridar IRN4 na cewa shekaru biyar bayan sace wani ba Amurka Jeffrey Wood mai ayyukan jin kai a garin Abalak na jihar Tawa shugabannin kungiyar Jemer sun fitar da sanarwa don tayar da mahukunta daga bacci sakamakon lura da abinda suka kira yanayin shirin da ke tattare da wannan al'amari jaridar ta ce a cikin daren 14 ga watan Oktoba na 2016 ne yan bindiga suka sace Jeffrey Wood a gidansa da ke Abalak bayan sun kashe soja guda da wani mai gadinsa shekaru biyu bayan faruwar wannan aika-aika shugaba Isu Muhammadu a zamaninsa ya bayyana wa wata kafar kasar Faransa cewa Jeff na raye amma kuma tun daga wancan lokaci shiru kake ji dalili kenan al'umar karkarar Abalak tace ba za ta yarda ba da halin ko unkulan da ake nuna wa makomar wannan ba Amurka jaridar La Rue de l'Histoire ta ce wata tawagar jigajigan jam'iyyar Model Lumana ta ƴan adawa a ƙarƙashin jagorancin babban sakataren jam'iyyar Mamman Sani Malam da Abdurrahman Saidu ta bakunci fadar Prime Minister Ahmadu Muhammadu a asirce jaridar ta ce ko da yake ba a fitar da sanarwa a ƙarshen wannan haduwa ba wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa
bangarorin biyu sun tantauna ne a game da halin da shugaban jam'iyyar ta Lumana Hama Amar ke ciki, wanda ya shafe watanni da dama a Faransa don neman magani bayan da ya fadi rashin lafiya a gidan kasan Filinge. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake Birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake shiru ku a kasance lafiya daga nan Birnin Yamai.